daga birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da Amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Za a kuma iya sauraron mu ta Alpha Radio da ke Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, muna nan koda yaushe a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu saurare barkanku da dare, da fatan kun wuni lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa Allah ya yi wa tsohon shugaban Najeriya Alhaji Shehu Shagari rasuwa.
Na Allah wa ina ilaihi raji'un, wannan ba Allah da ya yi tsohon shugaban kasar Najeriya da ya rasu a yau a nan Abuja da Maricanna. Za a yi jana'izarsa a garinsa Shagari da karfe 2 na marece gobe insha Allah.
Sannan kamar kowace ranar Juma'a, layi a bude yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Muna kuma tafi da labaran wasanni daga Kamaru, amma da farko bari mu fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jami'an gwamnatin Amurka sun bayyana shakku kan ikirarin cewa sojojin gwamnatin Syria sun fara kwace yankin arewa maso gabashin Manbij, wanda wani muhimmin fagen daga ne a fafatawar da ake yi tsakanin dakarun Urdawa masu samun goyon bayan Amurka a gefe guda da kuma sojojin Turkiya a gefen. A wani rubutaccen bayani na yau din nan jama'a, rundunar sojin Syria ta ce sojojinta na dannawa zuwa cikin birnin tare kuma da kwace wasu muhimman wurare. Ta ce sojojin nata sun ce za su tabbatar da kare lafiyar dukkanin mutanen da ke cikin birnin. To amma rundunar sojin gamayyar da ke yaki da kungiyar ISIS karkashin jagorancin Amurka ta maida martani ta kafar Twitter cewa babu wata shaddar da ke nuna cewa wannan ikirarin gaskiya ne. Rundunar gamayyar ta kara da cewa muna kira ga kowa da ya mutunta diyaucin Manbij tare kuma da tabbatar da lafiyar mazauna cikin birnin. Kungiyar dakarun Urdawa masu kare Syria YPG a taƙaice, wadda ita ce babbar kungiyar mayakan Urdawa a Syria, ta yi kira ga gwamnatin Bashar al-Assad a yau din nan Juma'a da ta mayar da Manbij a ƙarƙashin kulawarta don kare yankin daga barazanar hare-hare daga ƙasar Turkiya. Shugaban Amurka Donald Trump a yau din nan Juma'a ya sake barazanar rufe kan iyakar Amurka da Mexico kwata-kwata, tare kuma da katse tallafin kuɗi da Amurka ke baiwa ƙasashen Honduras da Guatemala da kuma El Salvador, muddin dai Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta ƙi tanadar da kuɗin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico. A wasu jerin sakonnin Twitter na yau din nan, Trump ya yi kiran da a canza abin da ya kira dokokin shigi da ficin Amurka na shirme waɗanda suka zama matsala ga Amurkar. Wannan kalaman na Trump na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ta shiga rana ta 7 a jere, da wasu sassan gwamnatin tarayya suka kasance a rufe saboda rigimar kasafin kuɗi tsakanin Trump, wanda ke son a tanaji dala biliyan 5 don gina katanga, da kuma 'yan Democrat masu goyon bayan samar da kuɗi kalilan amma kuma ke adawa da gina katangar. Wani jirgin ruwa dauke da bakin haure waɗanda akasarin su 'yan Afirka ne ya samu isa bakin gabar Spain a yau dinnan Juma'a, bayan da kasashen Turai da dama suka hana shi shiga yankin gabar su, ciki har da Malta da Italiya. Jirgin ruwan mai suna Open Air ya ce bakin hauren wato sun tsanceto su ne kusa da gabar Libya a ranar 21 ga watan Disamba. Jirgin na wata kungiyar agaji ne ta kasar Spain mai suna Proactive Open Arms. bakin hauren waɗanda yawan su ya kai 310 sun fice daga cikin jirgin a yau din nan Juma'a lulluɓa da jajayen barguna zuwa inda kungiyar Red Cross za ta gwada lafiyar su a baya ma yayin da jirgin ke tafi da bakin hauren an amince a kai wani karamin yaro wurin jinya a tsibirin Lampedusa na kasar Italiya haka zalika ranar asabar wani jirgi mai saukar ungulu ya dau wata mace da jinjirinta zuwa Malta don a musu jinya to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC kasar Pakistan daga yau din nan Juma'a ta haramta ficewa daga kasar ga tsohon shugaba Asif Ali Zardani da ɗansa da magajinsa a siyasance Bilawal Bhutto da sauran wasu mutane da ke fuskantar zarge-zarge na ɓadda sawun kuɗaɗen haram Zardari wanda ya yi watsi da zarge-zargen da cewa bitu da kullin siyasa ne kawai ya yi shugaban ƙasa daga shekara ta 2008 zuwa 2013 kuma a halin yanzu shi ne da ɗansa ke jagorantar jam'iyyarsu da take babbar jam'iyyar adawa a ƙasar
Ibrahim ka almasi garba kenan ya karanto muku labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
I'm highly honored to have been invited to visit your beautiful capital. At the conclusion of my participation at this year's session of the General Assembly of the United Nations. Mr. President,
Shugaban Najeriya Murgaye Alhaji Usman Shehu Shagari kenan yake jawabi a zauren Majalisar Dinkin Duniya a ziyarar aiki da ya kawo a nan Amurka a shekara ta 1979. Tsohon shugaban na Najeriya ya rasu ne yana mai shekaru 93. Murgaye Shagari shine shugaban Najeriya na farko na mulkin farar hula a lokacin jamhuriya ta biyu wanda ya mulki Najeriya daga shekara 1979 zuwa 1983 ga Nasiru Adamu Al-Hikaya da ƙarin bayani
Allah ya yi Murgaye Alhaji Shehu Shagari rasuwa ne bayan fama da jinya a babban asibitin tarayya da ke Abuja Murgaye wanda shine turakin Sokoto kuma ɗaya daga manyan jigogin gwamnatin Premier Arewa Ahmadu Bello ya hau mulkin Najeriya ne bayan dawo da mulki a hannun farar hula 1979 daga gwamnatin mulkin soja ta Olusegun Obasanjo jim kaɗan bayan nasarar samun lashe zaɓe a 1983 sojoji sun kifar da gwamnatinsa inda manja General Muhammadu Buhari ya hau mulki kafin sake jin mulki a 1985 da tsohon shugaba General Ibrahim Babangida ya hau mulki Murgayen dai ya tsaya takara ce karkashin jam'iyyar MPN mai alamar Masara ya samu mataimaki daga yankin kabilar Ibo Murgaye Alhaji Ikweme bayani sun nuna za a yi jana'izar Murgayen wanda ya rasu yana mai shekaru 93 a jihar Sokoto helkwatar daular Usmaniya Ibrahim Magaji Gusau na tawagar gwamna Aminu Waziri Tambal a babban asibitin tarayya da ke Abuja inda Allah ya yi wa Murgayen cikawa ya bayyana tabbacin shirin jana'izar a Shagari
to na Allah wa inna ilaihi raji'un wannan ba Allah dai shugaban tsohon shugaban kasar Najeriya da ya rasu a yau a nan Abuja da Maricana za a yi jana'izar sa a garin sa Shagari da karfe 2 na marece gobe insha Allah na Asabar
yanzu haka kana nan a babban asibitin tarayya da ke Abuja
mambaro asibitin tarayya da ni da shi da mutane shi mutane da muke tare da su da shi his excellency governor Tambuwal mun dawo yanzu masauki da shirye don shirye-shiryen komawa Sokoto
wato wannan ya nuna dai duk waɗanda za su samu jana'izar nan da yardar Allah sai su fara shirin nufar Sokoto kenan
insha Allah duk wanda dai zai samu saboda gobe kamin karfi da magalib da azhar za a yi jana'iza to kaga in dai ba mutum yanzu ya tafi ba to sai dai yana da jirgin kansa wanda zai dauke shi ya tafi da shi
shin ka samu ganin Murgayen kafin Allah ya masa cikawa
wallahi ban samu shiga cikin wannan wurin ba saboda an taru kai daga ciki iyalin suna nan ciki duka iyalin sai wanci da ƴaƴansu da matansu da sauran yaran suna nan wurin kaga wuri ne wanda yake kibabe kuma an cika a wannan wuri mu dai muna nan National Hospital nan can muka yi magariba a nan National Hospital
Allah ya ji kansa da rahama
amin amin don Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi kuma Allah ya sa mu cika da imani ai shi wannan ba Allah ya samu dama don Allah ya bashi rasuwa a ranar Juma'a ran da kowa ke bukata.
Alhaji Shehu Shagari dai ya koma rayuwa ta dattawa da kuma bayyana a bainal jama'a a lokuta kalilan kamar lokacin taron majalisar kasa da kan hada tsaffin shugabanni a fadar Aso Rock. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a can jihar Sokoto, mahaifar tsohon shugaban kasar wakilin mu Murtala Faruk Sanyinna ya aika mana da wannan rahoto.
Alhaji Shehu Shagari na daya daga cikin manyan yan majalisar mai alfarma sarkin musulmi, abinda kenan yasa labarin rasuwar sa ya girgiza jama'ar jihar Sokoto.
Sunana Aminu Dan Kaduna Awanawa. To sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Garin cewa na daga cikin tsofaffin shugabannin kasa da suka taka rawa. Idan ka duba tarihin kasar nan, yana daga cikin waɗanda suka yi fafutuka a wajen samar da cigaba kasar nan, musamman mu da muke tasowa matasa, muna jin irin abubuwan da aiwatar a lokacin da yake a shugaban kasa da kuma irin shawarwarin da yake bayarwa bayan zamarwarsa wato shugaban kasa. Na garin cewa an samar da cigaba a wannan kasar. Sai dai mai fatar Allah ya ji kansa da gafararsa.
Sunana Saratu Zubairu. To lallai kan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin ko mun yi babban rashin jigo a wato kasar nan ta Najeriya. Kasancewar ya taka muhimmiyar rawa wadda ba ma mutanen baya ba da mu yanzu, har ma karnin da za su ci gaba da zuwa za su ji irin abin da ya yi ma kasar nan ta Najeriya. Lallai mun yi babban rashi gaba daya. Fatar dai Allah Ubangiji ya ji kanshi ya kyautata mako
kumar mu. Sunana Alhaji Ibrahim. To lalle sadda ni jiwon ga abin, na fara gani ne ga media kuma ni jiya ga wani aboki na, abin ya girgiza ni kwarai da yake. Ita mutuwa hanya ce ta kowa, lokaci ya riga yayi, kuma kullun nafsin za a yi katil mutu, duk dan adam mamaci ne. Amma mun yi rashi babba ba karami ba, saboda mutun ne mai bada shawara kuma mai kula da abubuwan da ke tafiya cikin Najeriya. Ba Najeriya ba, gaba ɗaya duk in wata laluwa ta samu ana gaitar su su tafi mazanin su na manyan mutane waɗanda suka san jiya kuma suka san yau. Mun yi rashi babba, inda muna roƙon Allah shi gafarta mai kuma ya sa ya huta mu, kuma Allah shi bamu guzurin iske musu.
Shehu Shagari yaro sune, yana da shekaru 93 a duniya, kuma za a yi jana'izar sa ne a gobe idan Allah ya kai mu a garin sa na haihuwa, wato Shagari a jihar Sokoto. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da takaitaccen tarihin marigayi Alhaji Usman Shehu Aliyu Shagari.
An haifi Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari turakin Sokoto a garin Shagari da ke jihar Sokoton a shekarar 1925. Bayan kammala matakan karatunsa ne kuma ya fara aikin koyarwa, kafin daga bisani ya shiga siyasa a shekarar 1951, inda ya zama sakataren jam'iyyar NPC a Sokoto. A shekarar 1954 ne kuma aka zaɓi Shehu Shagari a matsayin ɗan majalisar wakilan Najeriya daga mazaɓar Sokoto ta yamma. Kana a shekarar 1958 aka naɗa shi sakataren majalisar wakilai. A dai wannan shekara ne kuma ya zama ministan ciniki da masana'antu. Daga nan an yi ta sassauya masa wuraren aiki ya zuwa ma'aikatar raya a tattalin arziki, ma'aikatar ƴan fansho, ma'aikatar cikin gida da kuma ma'aikatar ayyuka a shekarar 1966, shekarar da aka yi juyin mulkin farko a Najeriya. Bayan kammala yakin basasar Najeriya ne kuma shugaban ƙasa na wancan lokaci General Yakubu Gawan ya naɗa shi Shehu Shagarin ministan kuɗi. A wancan lokaci kuma aka naɗa shi ɗaya daga cikin gwamnonin Bankin Duniya, kuma wakili a hukumar bada lamuni ta duniya, wato IMF. A shekarar 1978 Shehu Shagari suka kafa jam'iyyar NPN. Shekara ɗaya bayan nan kuma jam'iyyar ta zaɓe shi a matsayin ɗan takaranta na shugaban ƙasa, inda ya lashe zaɓen kuma ya zamto shugaban Najeriya mai cikakken iko. Bayan ƙarin wa'adinsa na farko, Alhaji Shehu Shagari ya kuma lashe zaɓe a karo na biyu, amma bai kammala wa'adin ba. Sojoji ƙarƙashin jagorancin Major General Muhammadu Buhari suka kifar da gwamnatinsa a wani juyin mulkin soja. Alhaji Shehu Shagari dazu-dazun nan ya rasu a wani asibiti da ke nan Abuja bayan ya yi fama da rashin lafiya. Yana da shekaru 93. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To da fatan Allah ya ji kanshi da rahama. To yanzu za mu buɗe layukanmu don ku kira ku bayyana ra'ayinku, amma kafin nan bari mu saurari wannan waka. ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Wa muke da shi daga Bauchi.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America.
Wa alaikum assalam.
Sunana Ayuba Garba Imam kacin madaki a jihar Bauchi.
To barka da yamma Ayuba.
To ra'ayina na yau da farko ina mika ta'aziyya na ma al'ummar Najeriya bisa rasuwan Alhaji Shehu Usman Shagari. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa.
Amin.
Yauwa, ra'ayina kuma ina kira ne mu shugaban kasa Muhammadu Buhari. Mu al'ummar jihar Bauchi muna so a wannan budget da ya kaddamar wato kasafin kuɗi na shekara ta 2019 ya taimake mu da magana aikin katsin zaki dam. Lalle idan ya mana wannan aikin katsin zaki dam za mu samu noman rani zai bunƙasa da kuma kama kifi. Lalle muna kira mu shugaban kasa lalle ya taimake mu da katsin zaki dam. Nagode mai magana Ayuba.
To mun gode Malam Ayuba, wa kuma muke da shi daga Bauchi?
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka.
Wa alaikum assalam.
Kasan ma da jika Amurka sun zuwa jihar Bauchi.
To muna jin ka.
Alhamdulillah, yau ranar Juma'a ranar maudu'in mu ne. Ina kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugaban hukumar zabe na ƙarƙashin Professor Muhammad Yakubu. Mu dai NAPC ne a jihar Bauchi, amma rashin adalcin da ba a yi mana zabe ba a jihar Bauchi yasa muka koma jam'iyyar DRC. To a sama za mu zaɓi Buhari, muna tare da shi, amma mu ɗan jam'iyyar DRC ne. Lallai akwai barazana a jihar Bauchi don mu za mu ci zaɓe bi izinin Allah mun ga haske. Muna kira ga shugaban hukumar zaɓe da Muhammadu Buhari da su yi wa Allah, idan mun ci zaɓen mu zaman lafiya a jihar Bauchi, a ba mu zaɓen mu a mana adalci. Mai magana Samuel Sawa kasan mara karamar hukumar Garjiwa jihar Bauchi, ku tashi lafiya.
To mun gode. To yanzu bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
To sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Malam Musa.
To da farko dai za mu mika ta'aziyyar mu a madadin duk wani mai kiran waya a wannan gidan radio na BOA. Muna mika ta'aziyyar mu na wannan rasuwa na bawan Allah nan Bonsho Shagari, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa.
Allahumma amin.
To alhamdulillah, kuma ina so in yi shawara, ba da shawara ga shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari. Kaman yanda waɗannan abubuwa suke faruwa a jihar Filatal, a jihar Zamfara da jihar Maiduguri. To muna kira ga shugaban kasa, kaga dai Burte dai ɗan Maiduguri ne, to ya kamata Burte ya yi kishin jihar shi na wajen murƙushe waɗannan 'yan ta'adda da ke wannan jiha. Kuma muna kira ga shi kanshi jami'an wannan ministan tsaro da aka bashi na Zamfara. Bai kamata a ce a matsayin ministan tsaro a ce ka bari ana kashe mutane a wannan jihohi ba. To gaskiya bai kamata ba, ya kamata a ɗauki mataki. In kuma abin ya ƙi ci, muna kira ga shugaban kasa ya cire wannan gwamna, ya sa mana kantoma a wannan jiha na soja, domin shi.
To mun ji daga Musa Garo, yanzu kuma bari mu je Katsina. Wa muke da shi daga Katsina?
Gaddan ne dan fulani daga Arifuwa ɗan jiya a jihar Kaduna.
To sannu.
Ina rika da yanzu ta biyar da wannan mai sayar da gari da aka rasa. Allah ya ji gashi, Allah ya gama ta gode.
Allahumma amin.
Na gode biyu, na gode.
To mun gode.
Hello?
Hello?
Assalamu alaikum, Maryam Dauda.
Alaikum assalam, ba Maryam Dauda bace.
To ina miki fatan alheri.
Na gode. Ba muke da shi daga wani jiha kake kiran mu?
Ina kiran ku daga jihar Kaduna ne, a nan garin a nan Zangon Kataf.
Jihar Kaduna daga Zangon Kataf. To ya sunanka?
Sunana Yakubu Dutch, sabon gosan.
To Malam Yakubu. Muna jinka.
Da farko dai ina mika ta'aziyya na ga shugaban tsohon shugaban kasa, Allah ya mishi rahama.
Amin.
Allah ya saya huta.
Amin ya rabbil ibad.
Sai kiran da nake zan bayyana ra'ayina guda ɗaya da Allah kullum guje ni.
To.
Yawwa ga masu kiran wa idan domin kuna ba da maudu'i ne ku ce mutum ya faɗa ra'ayin shi ba ra'ayin wadansu ba. To wasu na ga kamar suna cin bakin mu suna aran bakin mu cimar albasa sai su ce wai ko mutum ya ce ai gwamnati kaza ta mushi wancan gwamnati ba ta mushi ba to kowa kowa ya tsaya a ra'ayin shi.
To mun gode Malam Yakubu yanzu kuma bari mu tafi jigawa. Wa muke da shi daga jigawa?
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Hashim Ahmad daga Fadawa jihar Jigawa karamar hukumar kafin Hausa ta tarayyar Najeriya.
To Malam Hashim muna tare da kai.
Yawwa maudu'i ne yau na Juma'a ni ra'ayina shine gaba da wannan abun da yake faruwa a Zamfa da jihar Maiduguri. To ubangiji Allah ya kawo sauki kuma gabata shugaban kasa ita yi tsayin wannan al'amari.
To mun gode Malam Hashimu yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna. Wa muke da shi daga jihar Kaduna?
To Hajiya barka da lasariya.
Barkan mu dai.
Sunana Mursala Allah kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Mursala.
To kamar da chairman din mu ya faɗa ta'aziyar mu na makungin masu buga waya na wannan sashin Hausa na DOA na Najeriya. Lallai muna ƙara ta'aziya ga shi tsohon shugaban ƙasar mu kuma muna ƙara kira ƴaƴa kamar mu ƴaƴa ne a gurin sa da sauran masu kishin ƙasa su dauki halin sa da sauran shugabanni kuma. Sannan kuma gaskiya ra'ayin mu shine cewa ra'ayin mu yana kan Zamfara duba da shi gwamnan ma ai mun so tun da yace shi yana goyon bayan Anaka Kantoma. Da kawai ma yadda muke ga kasashen Turawa suna yin ajeda ne su ga ba su iya mulki ba za su aje kawai da daga dawowar shi daga tafiya zai ce ya tuka gwamnan na Anaka Kantoma amma tun da ya ba shugaban kasa shawara ya ce yana goyon ba to muna ganin a gaggauta kafa Kantoma a jihar nan don a ci gaba da samun tsaro da zaman.
To mun gode Malam Murtala yanzu kuma bari mu je jihar Taraba. Wa muke da shi? Wa muke da shi daga jihar Taraba? Ta bari mu je Niger. Wa muke da shi daga jihar Niger?
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Sunana Malam Dan Juma daga Bidda jihar Niger.
To Malam Dan Juma barkamu da yamma.
Muna ma mutane Najeriya gabaki da muna musu taziya rasuwan tsohon shugaban kasan da muka yi. Allah ya sa makomarsa aljanna ce in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani.
Amin ya rabbal ibad.
Allah ya sa wannan ya zama darasi ga wanda suke kan mulki.
To mun gode ku ci gaba da kiran mu kuna bayyana mana ra'ayinku. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Yau kimanin watanni shida kenan da kulakulabin kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru guda 18 waɗanda suke buga La Liga suka dakatar da takale da a fadin kasar baki daya kodayake sabon shugaban hukumar kwallon kafar ta Finkafut Saidu Bamanjoya ya fara gudanar da ayyukansa mako guda da aka rantsar da shi akan kujeran shugabancin hukumar. Coach Umaru masanin al'amarin kwallon kafa ne na kasar ta jamhuriyar Kamaru ya mana ƙarin haske kan irin yanda za a ga kamun ludayin sabon shugaban hukumar kwallon kafas.
Ka san ya aiki da Iya Muhammad kuma ya juma a Fikafun nan. Ya ta abun da yake mai kyau a can, ya san wanda ba kyau. To yanzu in yake idan dai aka bashi sosai, aka sake masa hannuwa, sai aiki da kyau. Wallahi, da kyau da gaske, domin ka san yaro ne wanda yake an san shi, baya son cin hanci. Ka san yaro ne ya girma a babban gida. To kuma sha'anin sa ba sha'ani ke yi kaman abin nan ba. In ka duba ka ga aikin da yi da Iya sun yi aiki da kyau, to sha'anin Kamaru ne. Duk wani abin da ka yi ba za ya bai ka ba. To amma yanzu kam in dai aka bashi aka sake masa hannu, wannan din ma ka san muna da sakaci da yawa. In ka duba ka ga har yau shampiyona bai soma ba, to ka ga wannan akwai matsala. Abin da za a fara yi shampiyonan mu ya soma tukuna har yanzu shampiyonan mu ba so mai ba daga ba kai sai a zai kokari ka san yanzu bari ga maka wani abu tunda aka kwace wasan kwallon kafa na a Cameroon kowa yanzu yana tsoro kowa bari yake yi kowa na so yayi aiki da kyau inda kaga mai kasa yayi shiru baya ce komai ko ba san irin matakin da zai dauka ba to shi ta kake gani kowa na taka tantan wallahi
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Cameroon
Madalla yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaicen jami'an gwamnatin Amurka sun bayyana shakku kan ikirarin cewa sojojin gwamnatin Syria sun fara kwaci yankin arewa maso gabashin Manbij wanda wani muhimmin fagen daga ne a fafatawar da ake yi tsakanin dakarun Urdawa masu samun goyen bayan Amurka a gefe guda da kuma sojojin Turkiya a ɗaya gefen. Shugaban Amurka Donald Trump yau Juma'a ya sake barazanar rufe kan iyakar Amurka da Mexico kwata-kwata tare kuma da katse tallafin kudin da Amurka ke baiwa kasashen Honduras da Guatemala da kuma El Salvador muddin dai majalisar dokokin tarayyar Amurka ta ki tanadar da kudin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico. Wani jirgin ruwa dauke da bakin haure waɗanda aka sanar su ɗan Afirka ne ya samu isa bakin gabar Spain a yau din nan Juma'a bayan da kasashen Turai da dama suka hana shi shiga yankin gabar su ciki har da Malta da Italiya. Jirgin ruwa mai suna Open Arm ya ceto bakin haurin ne daura da gabar Libya ranar 21 ga watan nan na Disamba. Jirgin na wata kungiya agaji ne ta kasar Spain mai suna Proactive Open Arms. Bakin hauren waɗanda yawansu ya kai 310 sun fice daga cikin jirgin a yau ɗin nan Juma'a lulluɓe da jajayen barguna zuwa inda ƙungiyar Red Cross za ta gwada lafiyarsu. A baya ma yayin da jirgin ke tafa da bakin hauren an amince a kai wani ƙaramin yaro wurin jinya a tsibirin Lampedusa na ƙasar Italiya. Gwajin gawar wani yaro dan asalin kasar Guatemala dan shekaru 8 da aka yi ya nuna cewa yana fama da zazzabi mai tafi da mura lokacin da ya mutu a hannun jami'an kwastam da dogaran tsaron kan iyakar Amurka.
To masu sauraro baki daya anan ne zamu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatarwa da Julie Lovers Gresham da ta hada mana shirin baki dayan sa sai engineer mu Mr Vasco Amina Buhari Aunakin ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.